الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ina ma gamya ma ina ma magiya ya rasulullah ina kamun kafa zuwa gare ka kuma da abin da aka baka shi daga hore ma warkar da idanun shugaban mu ali sayyidina ali Allah ya kare yadda a gare shi aihina tafalta wakacin da kai tofi wafa'in da fatar ta mai dugobi a sama da kuma fata falta kararaba kamar raraba tafala yatfilu ana cewa tafala yatfilu wa nasara ana fada su kuma kamar nasara tafala yatfulu shi yasa sai a ce babun menene kenan babun atala ko basakata kai tofi bi ainiha idaninsa a yakin haibara baki ɗayan su ai jami'uhuma ai baki ɗayan su duk suna da cizara suna da ciwo a da fatara ramda'u ai shadidatu ramda'a mai tsananin cizara min zalika sai ubangiji ya warkar da shi daga wannan ciwon ya zamo sayyidina ali ya zamo Allah ya kare da gare shi yana mai duba mufsira yana mai duba da su ka nazarin kamar duba bi ainihi uqabin da idanun gaggafa da rama aini uqabi kama awan gurabu da'irun aswadu wani tsuntsune baki ana kafa misali da shi fi hidatil basar a cikin kaifin gani a yaki bifati da fatar gani mai dugo kama awan kanatu gazatu rugani a gazwatu a yakin wahiya haibaru ita ce yakin haibaru uqabu da tutar da ake kira uqabu luwa ita ce tutarta ai li hazil gazwati aga wannan yakin al-uqabu uqabu birammi aini da ramma aini kamar marar yanda aka faɗa a baya isurayatin sauda'a sunan wata tuta ce baka mardi sayyidatina aisha da yake an yi ta ne daga mayafin shugaban mu aisha Allah ya kare da gare ta mirdu da kasrin mimi karirsu kisa utufafi na ya zama tuta gare ta ai alamin ai tuta ya rasulullah ina ma magiya kuma ina kamun kafa zuwa gare ka kuma da alfarmar masoya guda biyu naka ai masoyanka guda biyu su ne shugaban Hassan da sayyidina Husainu Allah ya kare da a gare su saboda hadisin ibn abnayya hazaini hakika ayyana na guda biyu su ne kamshi na a rayuwar duniyan nan da kamshinsu kamshinsu alhissiyu da wanda yake na fili wal ma'anawi da wanda yake na ma'ana ibuhuma din mubtada ne labarin su shine min ka jari da majrurin kamshin daga gare ka suka samu wa allazi din na atini ga raihana taini ana nufin allazaini ala haddi bisa haddin inda Allah ya ce wa hurtu kallazi haru an yi amfani da allazi inda za a yi amfani da allazaini kamar yadda ake amfani da allazi inda za a yi amfani da allazina kamar na faɗin mawaƙi kuma wa innal lazi hanat bi faljin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya umma hadidi wa innal lazi hanat yana nufin wa innal lazina sai ya kawo allazi a matsayin to odi ato ma da aka ba su ajiyar da rama alhamza da fata da mai mara dugo da ato ma kenan abin yinawa ne ga mafuli daga idai wato da yace fata dalin ba da fata dal bane da kisrar dali ne odi ato mazahara to ai ko yaushe shi fi'ili mabni lil maf'uli harafin da yake daga shi sai karshe in amari ne da kisra ne shi yasa wato sauƙo kalamin ne kamar riba ya mai alfiya ya faɗi wannan wa kasri ma qabla al akhiri mudlaqa ko ba kasri ma qabla al akhiri sabaka kasar harafin da yake daga shi sai karshe to dallin shi ne daga shi sai karshen an bakin nan shi ne karshen takkota ta nisi ce huma ko ma'ana ibul wato maf'uli ne na udiya na biyu wanda har yanzu yana nan a matsayinsa na mafuli, shi kuma zahara'u shi ne mafuli na farko, ya zama na ibul fa'il. To minal ida'i wa huwa ruwu shay, shi ne ajiya abu alawatul wadi'ati, bisa fuska ajiya az-zahara'u, aka bada ajiyar su ga sayyida fatimatu zahara. Sayyidatu fatimatu ita ce shugaban fatima, Allah ya ƙara yadda a gare ta, Allah ya yadda da mu albarkacinta, amin. An ambace ta zahara'u dan ba ruwanta da jinin haira, ba ruwanta da jinin haira. Alhamdulillah, sai mu tashi kunta tuwi ma ilaika. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Haqqi bil-haqq. Wahdi ila siratikal mustaqim. Dauke wannan abu. Dauke wannan abu. Dauke wannan abu.